rundunar ƴan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 19 da kuma wasu 23 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wasu bumabumai da auku a daren jiya a wani ƙauye da ake kira Mulai Kalmari dake dadda shiga cikin garin Maiduguri. Tun a daren jiya ne dai mazauna wannan yanki suka ji sun dinga jin ƙarin tashin waɗannan bumabumai da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda hudu wanda dukkaninsu yankunan bakin wake ne mata da suka dinga afkawa taron jama'a da misalin karfe 10 da 'yan mintunan cikin dare. Na dai kasance cikin tsaro da ɗan jaridu da ma jami'an tsaro da suka fara isa wannan wuri tun da sanyin safiyar yau Laraba. Ina muka gane wa idanunmu yadda abubuwan ya wakana kamar haka.
Wanda an gama da cikin da su shi da
ta zaɓi na fiye anguwar Mule Kalmari inda aka samu tashin goma kuma za ka wasu mutane daga ana musu jana'iza a kusan mutane 10 ke ana shirin musu jana'iza kusan zai duka maza ne a kwanci a nan wanda suka mace sakamakon tashin wannan mutuwar kuma ana bukatar musu jana'iza wannan mutanen wannan gari a cikin su ana bukatar musu tsara kenan da haka.
Mun kuma tuntuɓi kwamishinan ɗan sandan jihar Borno Mr. Jamiyar Chukwu wanda shi ma ya zarci wannan ƙauye inda ya mana ƙarin haske game da abin da ya wakana da ma tabbatar mana da adadin mutanen da suka mace da kuma waɗanda suka samu raunukan kamar haka.
Sunan su sai bomba a fara da bisani to found their way to the village one of them targeted the village chief San Bambuka very close to the military gun location. And while he was there, before they knew it, she was there about 6 and they killed him inside the house.
Yace a daren jiya ne dai wasu yankunan bakin wake mata su hudu suka shiga wannan ƙauye na Kalmari kuma a daidai lokacin da ake karɓar gaisuwar mutuwar wani a wannan ƙauye shine ɗaya daga cikin su da aka kawo matasan sa kan nan da ake kira civilian JTF wanda ke kusa-kusa da inda jami'an tsaro ke sa ido kafin su ankara ta tana bom ɗin da ke cikin ta wanda hakan ne bayan sanadiyar mutuwar wasu jami'an sa kan da ake kira civilian JTF ɗin su shida nan take yayin da wasu kuma daga cikin su suka samu raunuka.
The morning arena, the military about 11 people, including a service life of
yace dai kuma ta shiga inda ake karban wannan ta'aziya ne wanda ta tara bom ɗin da ke jikinta inda nan take mutane 11 da ita kanta ya kuna bakin wake suka mutu.
There was also another explosion at the place close by called the Sabungari body. Took them by surprise and terminated. As quite a number of them died while others were injured. And so altogether now we have about 90 people dead, confirmed.
Yace akwai wani bom ɗin kuma na uku da wata tada a wani wurin da ake cewa sabon garin Mulai wanda ta kuza kuma ta yi masu bazata ta tada bom ɗin da ke jikinta yayin da dama suka mutu wasu kuma suka ji raunuka. A yanzu dai haka muna da mutane 19 da suka mutu kuma mun tabbatar sun mutu. Yace akwai wasu kuma guda 23 da suka samu nan na raunuka kuma yanzu hakan ana musu jinya a asibiti. Kwamishinan ƴan sanda Mr. Jamiyar Chukwu ya kuma ƙarin haske game da mutuwar wasu civilian JTF ɗin da aka ce wannan bom ɗin ya rutsa da su.
On record we have about 12 of them dead, while the remaining 7 are amongst the mourners.
Yace a cikin bayanan da muke da shi a yanzu hakan su 12 da suka mutu sannan sauran guda 7 mutanen da ke karɓar ta'aziya ne. Yanzu dai adadin mutanen da suka mutu gaba ɗaya 23 ne yayin da guda 19 suka kasance mutanen gari kuma daga ciki kuma mata ne ƴan kunan bakin wake da suka kawo wannan hari a daren jiya yayin da guda 23 kuma yanzu hakan ke jinya a asibitoci daban-daban da ke birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.